Kitab ina 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu taqdimu sultan. Idan za a tada sallah gidanka sai kuka yi bako. Bakon nan sai ya zama sarkin garin ku ne. Kamar nan zawiya sai sarkin ku sauya zo. To mustahabbi ne taqdimu sultan. A ba sarki dama fil imamati ya muku limanci amma in malami ne. Idan ku jahili ne a kyale shi. Thumma rabbul manzili sannan mai gida. Summa al-mustajir sannan wanda ya dauki haya yuqaddamu shi mai haya shi za a gabatar alal maliki ga mai gida idan za a yi sallah ga mai gida ga mai haya cikin gidan to mai haya cikin gidan shi adda haki ya ba da sallah summa zaid sannan wanda ya wuce kowa fil fiqhi a wajen sanin addini summa zaid sannan wanda ya wuce kowa fil hadisi cikin ilimin hadisi summa zaid sannan wanda ya wuce kowa fil qira'a a wajen qira'a ta hadda qur'ani summa zaid sannan wanda yake ya tsere ma kowa fil ibadati a wajen ibada bai wasa summal musinnu sannan wanda yake ya tsohe ma kowa fil islam a musulunci mana idan dukkan hadu dukkan ku fake hai ne dukkan ku malaman hadisi ne dukkan ku mahaddata ne masu qira'a to sai a ce wahi ku ibada wanda yake ku ibada shi zai bada sallah in an gano duk ibada gare ku kowa yana shiga masallaci tun shabi yayi awa biyu kafin aikin azhar sai a ce to watso he makuwa to duk wanda shi ku tsuha shi zai bada sallah summal musinnu wanda yi ku shekaru fil islami a musulunci ya ba ku sallah in ashe duk shekara guda anka haihe ku duk yan shekara guda ne summa dhun nasabi wanda yi ku nasaba in sharifi ne ko malami to sai a bashi in anka gano ai duk dai mutum guda ne duk masu nasaba ne summa jamilul khalqi to wahi kowa kyan halitta wahi kowa kira mai kyau a wanga diya shi su bari ya shi su kiba bulbulbul da shi tabarakallah to sai ba ku sallah in an kai sa'a duk farare ne kowa hanci ya habbaka din masu kyau ne summa hasanul khuluqi sai aga to cikin kyawun ku wahi ku kyawawan dai wahi ku imani da tausan mutane sai aka ce kai ai ku wani bakin le bane ai duk masu kyan hali ne summa hasanul libasi sai aji ba wahi ku kyan sutura ya ka diba ai duk shago guda kun ka sauka duk iri guda ne masu kyau ne to ya za ai to sai ai muku ƙuri'a tunda dai abin ya zama rigima wa man kana lahu haqqun fit taqdim wanda ke da haƙin gabatarwa fil imamati a cikin limanci wana ƙasa ya samu raguwa an darajata ha daga limancin nan karabbid dari kamar shi wanda adda gidan ba an ce ba da sallah ba in kana abdan to sai zan bawa ne shi mai gidan bawa ne ko bawa na ba da sallah to sai ya wakilta aw imra'atan ko ku a wadda adda haƙin ta ba da sallah mai gidan mace ce mace na ba maza sallah aw gairu alimin ko ku a wanda adda gidan jahili ne ba malami bane to wannan masalan ga misali to da bawa da mace da jahili fa innahu yustahabbu lahu an so gare shi an yastani ba ya wakilta man huwa a'lamu minhu wanda yake yafi shi sani sai ya ba da sallah ba sai an yi ƙuri'a ba wallahi a'lam sai sallar juma'a.